Gwamnan jihar Niger a Nigeria Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana takeicinsa akan yadda ake cinkusa mutane a gidan yarin kasar ba tare da an yanke masa hukunci cikin lokaci ba. Gwamna Abubakar Sani Bello wanda ya ziyarci wani gidan yari dake garin Kwantagora ya ci ya ga waɗanda suka share shekara da shekaru suna daure a gidan kason ba tare da an yanke masa hukuncin laifin da suka aikata ba.
Kiraga akwai mutane da aka tsare wanda ba riga an shari'a ba, wasunsu sun shekara hudu, wasu biyu, wasu shida, wanda ba a tabbatar ko sun yi laifukan da ake tuhumar su shi ba ko ba su yi ba. To ni a gani na wannan bai dace ba, domin alal misali yanzu in aka zo aka shari'a aka ga cewa mutum bai yi laifin da aka tuhumar shi ba, an daure shekara uku hudu, kaga an riga an bata masa shekara kusan uku hudu a rayuwarsa.
Akwai wanda za su ci albarkacin zuwan ka a sake?
Kwari, akwai wanda mun lura wani ya saci akuya, wani ya saci gyada, an daure shi ana so zai an yanke mashi kudi ya biya wani 30,000, wani 20,000, wani 50,000. Gaskiya ni dai yau na zo za mu kuri a sake su, domin ko kwana mun ga masu satan biliyoyi a sterling da dala ba abin da ya faru, amma mutum ya saci gida saboda yunwa ko abin da duk da cewa ba dalili bane, amma dai ni ban ga akwai wani adalci sosai a ciki ba.
To masanin shari'a wanda kuma shike baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harkokin shari'a barista Lawal Yusuf ya ce akwai gyare-gyaren dokoki da aka gudanar a Najeriya da zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala, kuma yanzu haka gyare-gyaren sun fara isa wasu jihohin Najeriya.
Da yawa daga cikin su sun kai mataki na adopting koko daukun kaddamar da wannan dokokin a jihohinsu, kuma wasu ma jihohin Aire wasu nan suna yi nan ma a jihar Niger ana akan wannan mataki.
Majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta yunkuro domin tabbatar da daukar matakin shawo kan wannan matsala. Inji dan majalisar dokokin jihar wannan rabin Nuruddin Umar.
A matsayin mu na yan majalisu dole mu kawo doka saboda kiyaye irin wannan abubuwa, ba wai mun ce ba su da laifi ba, mun yadda akwai masu laifi, amma ya kamata a dinga kwatanta laifi da abinda zaka yi, ma'ana hukunci.
Daga cikin waɗanda suka ɗauki hankalin gwamnan dai a wannan gidan yari har da wani matashin yaro ɗan kimanin shekaru 15 da ke zaman ɗaurin shekaru 6 saboda samunsa da laifin satar naira 4,000, da kuma wata mata mai shayar da jaririnta da ita ma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yarin na shekara 1.5 tare da biyan tarar naira 30,000 saboda samunta da laifin tace ma wata mata maiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.